Salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan rana ta hudu ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 16 ga watan hudu hijira ta 2021 miladiya a cikin wannan a cikin darasin mu na littafin Riyadus Salihin wanda muke gabatarwa a wannan wata mai alfarma a wannan masallaci namu na Ibrahim Kunya Estate da kuma yau insha Allah za mu tashi darasi na hudu hadisi na 599 hadisi na 599 a cikin babul warau wa tarku shubahat babi na tsantseni wa tarku shubahat da kuma barin shubuhohi hadisin an karbo shi daga Anas radiyallahu anhu Allah ya dade shi annabi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajada tamratin fi tariq ya sami wani dabino akan hanya faqala sai ya ce laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha ya ce da ina tsoran kar wannan wato kar ya zamanto cewar kar ta kasance na sadaka ne la akaltuha ya ce da na ci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mun sani cewar shi baya cin sadaka da shi da ahalin gidansa gabaki daya dan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa ana nufin zuriyarsa wanda ya hada hadda banu hashim banu abdul muttalib da kuma matayensa sallallahu alaihi wasallam su ba sa cin sadaka malamai sun yi sabani a wajen cewar su wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahlin gidansa ba sa karbar sadaka sabanin shine cewar sadaka gabaki daya umuman kowace iri koko sadaka ta farilla koko ta wato ainihin ta sunna idan aka ce sadaka ta farilla shine ana nufin sadaka wacce take ta zakka wanda mutum zai fitar da zakka daga cikin dukiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahlin gidansa ba sa cin wannan sadaka face da shi a wata ruwayar aka ce suna iya cin sadaka ta sunna wanda kamar yadda abin nan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya ambata da yawan su a cikin hanyoyin su ko a cikin sha'anin tafiyar su sukan gamu da ko ruwa wani ba su ruwa ko wani ba su wani abu haka kamar nono ko wani abu haka irin na wanda kake iya taimakawa matafiyi suna karba kuma su yi amfani da shi na haka sai ya ce abinda ake nufi shine babu wato sadaka ce ba sa karba Salman ya rawaito hadisi ya ce inda yake ba da kissar musulintarsa yake cewa ina da a guri ina tare da wani abu haka dan wasu kayayyaki na amfani ko na ci ya ce sai na harhada su na tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi yana Quba ya ce ko da na je na shiga gurinsa sai nake ce masa ni na samu labari cewar kai mutum ne na gari yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma sannan na san kana tare da sahabbai waɗanda suke mabukata. Sai ya ce, to ga wannan sadaka ce na kawo wuta, ina ganin ku ne za ku fi dacewa da ita. Sai na iya ce, sai na kusantar da ita zuwa gare shi, ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karba wa amsak biyadihi, yace sai ya karba da hannunsa, yace amma fa lamiya akul bai ci ba. Sai ya ba wa sahabbai, ya baiwa su sauran sahabban su suka ci. Yace to sai na fada a raina, nace to wannan ɗaya kenan. Yace sai na koma, da na tafi yace wani lokaci sai na kuma hadu waɗansu abubuwa, sai na kuma dawowa na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yake cewa, ya rasulullahi, na fuskanci kai baka cin sadaka. Yace to amma wannan hadiyya ce na kawo ta saboda girmamawa, hadiyya ce ta bin girma. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karba, yace kuma ya umarci sahabbansa ma suka ci. To wannan hadisi ne sahihi, kuma ta tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka. Ga kuma hadisin Anas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwayar an ce dabinan ma da ya gani, dabinan bishiya ya wuce ya ga dabinanta sun zubo a ƙasa. To wasu kuma suka ce a'a, babu bishiyar a gurin, amma dai akwai alamun cewar kaman an wuce da dabinan ne ta hanyar ya zuba. To shine amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ba dan ina tsoron kar ko na sadaka bane, yace da na ci. Kaga ya gani kuma yana so, amma tunda shi sadaka abin nan, wato sadaka bata halatta a gare shi ba, to ba zai ci ba. To wannan yana nuna maka tsantseni ma'anar na'am. Ai zakka da sadaka ai duk abu ɗaya ne. Idan aka ce sadaka, ba an ce khudh min amwalihim sadaqatan ba. Saboda haka ku karɓa daga dukiyarsu sadaka. Sadakar ai shi ne zakka, dama yana ɗaya daga cikin ma'anar abin da ake nufi da zakka. To ita zakka, kamar yadda ake faɗa a wani nassin, ake cewa ita, yawwa, inna sadaqata la tunbaghi li ali muhammad innama hiya awsaqun nas. Ita sadaka bata halatta, bata kamata ga ali muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin cewa ita datti ne na daga dukiyar mutane. Ai kaga ita, idan mutum ya cire zakka, ai me zakka, ai tsarkakewa, daga sanin mutum ya cire zakka, to ya tsarkake dukiyarsa, to datti ce. To sai ake ganin bai kamata a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa za su ci zakka ba, za su ci datti ba, dattin mutane ba zai ci ba. Saboda haka ba ta halitta a gare shi. A wata ruwayar, wacce hadisin Hassan bin Ali radiyallahu anhuma, ya ce inna ali muhammad la yuhillu lana sadaqa, ya ce mu ma'abota, mu wato 'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, sadaka ba ta halitta a gare mu. Saboda haka almuhalli shahid a nan gurin shine wato tsantseni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewar za ta iya dabinan nan ba na sadakar ba ne, za ta iya ba na sadakar ba ne, amma shi saboda wara'u da kafa-kafa, don kada a je a game da tsautsayi ko saɓani ko rashin sani cewar ya zamanto cewar sadaka ce, to kawai bari a bar shi. Shi ne misalin da muka bayar cewar magabata na ƙwari suna barin halal ɗinsu saboda gudun kasa afka a cikin haramta. Kun ga cikakken misali ya bayyana a nan daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda duk yake yin haka ga ya nuna cewar koyi ma kenan yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So a nan za mu ga daga fa'idojin wannan hadisi, za mu ga wara'u tsantseri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma kaucewarsa ga barin shubuhohi. Sannan za mu ga fa'idar wato haramcin ƙanƙantar haramcin sadaka, ko da komai ƙanƙantar ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan in ka lura za ka cewa an ce sadaka, to kalli dabino, dabino ai dan wani dan abu ne, dan ƙanƙani, amma shi ma kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kauce masa saboda ka ko a sadakar zaka iya cewa dabino kakkani ne an kadan ne amma tunda bai halatta ba saboda ka shi haramci in aka ce haramci da babba da karami duk daya ne ruwan kwace makarwa daya da jarka guda da guga guda da bokiti guda duk daya ne duk daya ne saboda kwace akai kwato shi akai kaga ba za a ce aiwa wanda ya sha da yawa wai shine yafi shiga tashin hankali ba ko shine za a fiwa hukuma ba da shi mai wanda ya sha da yawa da wanda ya kurba makarwa daya duk tafiyar su da saboda ka kankantakar sadakar ta haramta kamar yanda ai ita ma haramtacciya ce kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna sannan to ballantara kuma a ce mai yawa kun ga indai ba zai ci dabino kwaya daya ba to min babu aula a ce kuma an kawo masa da yawa shi ma ba zai ci ba zai karba ba saboda ka kamar yanda kuma ya nuna a wancan hadisin na Salman yana karba amma ba zai ci ba shi da ahalin gidansa ai akwai hadisin shi ma Hassan bin Ali ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin gida ne ma ya dauki wani dabino da aka kawo shi na sadaka ya ci ya sa a bakinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama shi ya rika ce masa ka ka wato amayar amayar sai da ya sa shi ya dawo da shi amayar da shi kaga wannan isa matuƙa ne wajen iya tarbiyya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ai zaka cewar na farko dai sai na Hassan yaro ne na biyu dan abin da ya dauka dan kadan ne amma aka hana shi fito da shi kuma tun daga nan gurin Al-Hassan bin Ali ya kiyaye cewar lalle akwai wani nau'in abinci da aka haramta masa ya ci shine sadaka to wannan yana ɗaya daga cikin fawaid ɗin na tarbiyya cewar idan mutum yana yi wa yaro tarbiyya abin da ba shi da kyau komai kankantar sa ka hana shi sai ya taso da wannan tarbiyyar kin wannan abin saboda an riga an nuna masa kinsa an nuna masa cewar ba a san sa ba a san hakan ko bai halatta a gare shi ba to wannan duk yana ɗaya daga cikin wara'u da kuma wato tsantseni da ake koya wa yara to mutum ya koya kansa ya fara da kansa sannan kuma ya nuna wa yara da yake tare da su sannan za mu ga wata fa'idar a wannan hadisi yawa cewar hana rai abinda take so saboda kiyaye dokar Allah nan da ya gani cewar laula an ni a khafu an takuna mina sadaka cewar la'akaltu haɗin nan ai da na ci ai san rai ne ai ransa yana so amma sai ya hana sai ya tafi kan a khafu ɗin cewar yana tsoron to shi ne Allah ubangiji ya mana muwafaka wannan yana da wahala ko yanzu ana ta yaki halak yaki haram banji ba okay to na gane alhaji yake magana cewar to kaman idan indirect ne fa misali an ka sadakar wani daga cikin sahabbansa sai ya karba kaga shi ya karba saboda amfaninsa shi kuma sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani matsayi a matsayin kyauta madalakan dai shi ba zai ci sadaka ba in aka bashi kyauta kuma zai karba kuma kyautar ba a ce wani ya bashi ai wani ne kawai zai bashi wani ba zai bashi ba saboda daga sahabbansa wani da ya je samu wani abu na sadaka shi kuma ya zo tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kyauta kaga zai karbi kyauta ba wai da zuwa yayi da ita cewa ai abu ne na sadaka gashi nan na karbo mana ya rasulullah kaga ya hada hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai ci ba amma shi ya karba dan amfanin kansa meaning da zai ci abinsa bai ba manzon Allah ba bai laifi ba saboda haka idan ku ya dauka ya bashi kuma ya ayyana cewar ya ba manzon Allah ni sallallahu alaihi wasallam hadiya kyauta to sai ya karba ya ci sallallahu alaihi wasallam so raka indirectly
kuma hadisin da ya ke
eh na'am
aka kawo mata nama sadaka aka dafa shi kuma mai sallama sai ne take goye ga kunya
eh
sai ce wannan mi aka ci nama da aka ba mai sadaka
eh
sai ce ka ba mu bincin ta da yake sadaka
mu kuma kyauta to kun ga hadisin barira kenan kaga a cikin gidansa aka dafa annama naman sadaka saboda ka ita sadaka ta halatta a gare ta su ba za su ci ba amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cin da yayi a matsayin kyauta ne kuma shi kaga ma bayanin da yayi yace a ba mu muci mu munci mun ci kyauta ita kuma sadaka ta ci saboda ka kyauta daga wa daga barira yawa to shikenan to wannan shine saboda ka ya ci kyauta daga barira dan haka ma'anar tambayar Alhaji ta fito a fili eh alaikum salam
wannan sabon sun suka yi suka yi aiki
eh
ne ba da magani ba su da waki ni ma ba wannan
to kaga shi wannan ai ba sadaka bane lada ne eh shi lada daban sadaka daban eh lada ne sun ji sun yi ru'uya suka ko ru'uya ce ko sun yi ru'uya sai aka ba su suka karanta suka yi ru'uya da Fatiha ne ma'anar sai aka ba su lada da suka zo sai suka kawo su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji irin tsantseni da kuma wato ainihin girmamawa irin ta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa su sun yi da komai shine komai din su amma ba haka ba Alhaji ka gani kai na aike ka kaje ka samu dan tukuicinka ai ba lalle ma ka ga mun ba ko to amma tunda aikin nasa ne shine jagora shine shugaba shine komai da suka zo sai da suka gaya masa ku duba ku ga waɗanda suka je gurin abin nan a gurin sai suka karbo sadaka ta aye su ma a wajen bada zakka ne ko aka ba su sadaka daga baitul mali suka taho da shi yazo yake cewa yayi fada yake cewa me zai idan mutun yana bukata ai mutun san da yake zauna a gidansa a gidan mahaifinsa da mahaifiyarsa an zo an bashi ne sai da ya fita ya je wannan aikin dan haka sai yake cewa bai halatta ba shi kuma wannan malamai sai suke fassara da cewar yazo ne a matsayin kamar wani ya sunan cin hanci ne da larabci kamar rashawa aka ba su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana amma wancan kaga aiki suka yi aka ba su lada sai ya ce ni ma na bannawa to da sadaka ce shi ma zai iya karba sadaka daga gare su a matsayin su aka baiwa sadakar shi kuma su kuma sun ba shi kyauta kamar yanda ya zo a hadisin barira na'am
nace da kake cewa misali mutum ɗin gun tsaye wanda ya ɗiba kofi ko bokiti ko guga duk yanayin kukuwar ɗaya za ta zama to malam aka dawo kuma ɓangaren haƙinci wa wasu yanzu mutum misali ya cuci wani da naira hamsin wancan ya cuci wani da shi naira shi ma duk kusan kukuwar ɗaya ce ko kuma a'a za a bambance ta wajen
yawa
amount
ai duk ɗaya ne duk sata su ne ta sata duk ɗaya ne da bai takaci ta wanda ya zo wanda saboda wato bila haƙi da gaskiya kana son a bambanci to kuma babu bambanci duk ɗaya ne shi dukiya duk ta sata su ne ta dukiyar sata kuma ko a yanzu kaga ai ce aka yi wasariku wasariƙatu kaga ba ce aka yi wasariƙul dukiya kathiratin ko da wasariƙul dukiya ƙalilatin ba ba a bambance ba kuma ka je ka duba sharhin ma haka duk sharh in ka je ka duba wanda suka sharhin wannan ayar babu wanda zai ce da kai bambancin dukiya kaɗan da mai yawa duk sunan ta sata to wannan ana yin sa ne min babin ta'zir abin da yake a babin ta'zir amma ko alƙali da yake yin hukunci yanzu misali wurin bada misali da irin yanda muke ganin alƙalai suke yin hukunce-hukunce na irin waɗanda ake kamawa a manyan kujeru na gwamnati sun yi wani abin almundahana, an yi sama da fadi da wata dukiya. Za ka ji an zo tun daga wajen beli, an ce an ba da belin mutum abin nan miliyan 500, miliyan 200, miliyan 100 kaza. Wannan kuɗin da ake ambatawa a kwace fasfanansa, akwai a kwacewa. Da sun alkali kuma da za a kai shi, za a kai masa barawan handset, shi kuma a lokacin ya ba da shi beli a 300,000 ko 500,000 misali. Nan gurin ko da kina kuma tafi shari'ar Bature, bari mu dawo kan shari'ar musulunci. Ko a gaban shari'ar musulunci ko alƙalan shari'ar musulunci din suna yin wannan ne daga babu ta'zir, cewar idan aka zo da wanda yayi babbar sata, ai ana tsananta tsaro a kansa wajen kaffa da shi, saboda abin da ya dauka zai illar za ta fi wa mutane da yawa akan wanda ya dauki abu kadan. Yanzu wanda ya zo aka ce gashi ya saci dukiyar gwamnati miliyan 100, da wanda ya zo ya satar waya ta naira 10,000, ai kaga ba za ka hada su ba. Na farko wannan wayan ma ta mutum daya ce, na biyu kudin ta 10,000, za ka cewa illar ta bata da yawa. Amma illar miliyan 100 a lalitar gwamnati za ta yi abubuwa da yawa, za ta yi abubuwa da yawa. Amma dukkaninsu waɗannan cases ɗin, dukkaninsu ana ba da belinsu. Yanda za a ba da belin mai handset na 10,000, haka za a ba da mai miliyan 100. Duk laifi ɗaya ne, duk laifinsu sata, duk sata ne. Saboda haka wannan abin da shi alƙali, kuma idan ka je duk abin nan sections ɗin da za ka duba da suka yi rawaito dokar, babu wanda aka ce shi mai miliyan 100 shekara 10, shi kuma mai handset shekara 1. Kawai bambantawa aka yi yanda shi alƙali in ya zo a bambancin ta'zir, da kuma yanda ya nuna, yanda ya ga wato nauyin illar, yawan illar da za ta yi. Kawai shi kuma a nan gurin ya yi amfani da damarsa, abin da ake cewa discretion, sai ya amfani da damarsa. Amma duk abin da ɗaya ne, duk sata ɗaya ce, in ka kira duk sata, duk kwace-kwace. To shi ne, da wanda ya kwace ma naira 10 ka, da wanda ya kwace ma naira 100, duk ɗaya suke. Alhali
wannan shekar da ake cewa muddin kamar dinari da za a yanke wa hannu, wanda ke dinari da za a yanke wa
hannu. To ai wannan abin nan ne, nisabi ne na zakka, ai na sata. Dama ai ta dukiya, dama duk maganar da muke yi sata, ai shi ne ana yanke hannu ne idan abin da aka sata ɗin ya kai wannan miƙidarin na wato abin da ya kai a sata ɗin, ya cika sharuɗin sata. Kamar yanzu misali, mutumin da ya je baƙunta, aka sauke shi a ɗaki, a wani masauki, a cikin ɗakin akwai abubuwa na kayan alatu da zai tashi ya fita sai ya ɗauki wani abu daga ciki ya tafi da shi. Wannan ba sata ba ce, aka kama shi ta'zir za a yi masa, amma ba za a yanke masa hannu ba, ko da abin ya kai nisabin sata. Saboda shi baƙo yana da wata daraja ta cewar idan ya sauka inda aka sauke shi, duk abin da ya gani a ɗakin kamar nasa ne, kamar mallakinsa ne. To ai ba a zo, to ai kowa san da aka sauke shi, ba a ce da kaza da kaza da kaza ba naka bane, kar ka ɗauka, ba a gaya masa ba. Don haka ya halatta a gare shi, amma idan ya ɗauka bai halatta a gare shi ne ya ɗauka ba. Idan ya ɗauka ba za a yi masa hukuncin yanke hannu na sata ba, face dai za a yi masa ta'azir. Shi kuma ta'azir yana bayuwa tun da kan awa ɗaya a prison har zuwa sama da shekara 10. Alƙali yana iya ɗaure mutum shekara 10 a matsayin ta'azir. Shikenan. Yi
warning,
shi fa yanda ka ji warning ɗin, yanda ka faɗa warning, haka yake, sai ɗaure mutum shekara 10 a matsayin warning. Haka zalika ya ce kuma a ji a tsare shi nan da awa ɗaya a fitar da shi, shi ma warning ne. To haka duk ɗaya suke. To yawanci alƙalai suna bambanta babban laifi, ai laifi wanda ya nuna babban abu da ƙaramin abu a wajen ta'azir, a nan suke bambancewa. To shi ne. Na'am. Eh. fiye da sabu a duk sata daya ko da ya diba da yawa din duk a matsayi daya take duk a matsayi take eh matsayi guda din nan dai za a yanke kuma iyaka na iyaka nin ya sunansa wuya ko wuyan hannu to iyaka wuyan idan kuma na hannun hagu idan ya ƙara yi eh idan ya ƙara yin wata satar shi ne aka ce za a yanko kuma nan ɗansa wannan ko'unsa da nan gwiwa in ya ƙara yi a yanko nan can sama to shi ne alikaman za ka yi da har ma ya ci gaba da yi ana ta yi har wannan ɗayan ma shi ma a zo duk a cire to kuma daga nan kuma da me zai satar kwada ki kawo wani ya ce da baki to a shi ne kamar za ka yi magana ɗazu ok to hadisi na 600 anan Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu Allah ya dade shi ya kala ya ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil birr abisa albirr wal ithm da kuma ithm faqala sai ya ce albirru shi albir husnul khuluq shi ne kyakkyawar ɗabi'a wal ithm shi kuma ithm ma haka fi sadrik abin da yake kai komo a cikin kirjinka wa karihaita an yabtali alaihi nas kuma kake kin mutane su gani wannan to Annawas bin Sam'an shi ne ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari yake cewa na tambayi manzon Allah daga albir wal ithm ma'ana yana nuna cewa ya sha ji kenan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi